hanyar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je ta duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili magoya bayan tsohon dan takarar shugabancin Najeriya da ake tsare da shi Omoyele Sowore sun yi zanga zanga a wata kotu a Abuja inda ake saurarin shari'ar sa an kama Sowore da wasu yan fafutuka guda hudu ne a jajibirin shiga sabuwar shekara a wurin wani gangamin juyin juya hali a Abuja na neman mulkin kwarai Hukumomin sun tuhume shi da shirya taron da ya saba wa doka da kuma haɗin baki wurin aikata laifi. Sama da masu zanga-zanga 70 da ke cikin fushi a jiya Juma'a ne suka yi ta ihu a wata ƙaramin kotun Abuja suna kira da a saki Omoyele Sowore nan da nan. A farkon wannan mako wani alƙali da ke shari'ar ya hana ba da bailin da Sowore ya buƙaci. Sai dai ɗan sanda ba su zo da mutanen da ake tsare da su a jiya Juma'a ba kana kotun ta ɗage zamanta. Jagoran masu zanga-zanga kulle ajayi da yake yadda a kama shi a sababin da aka kai a ranar jajibirin sabuwar shekaran ya ce za su ci gaba da yin zanga-zangar ya kara da cewa idan ba a sake shi ba to fa za su ci gaba da daukar mataki kuma hakan yasa suka je kotun domin yin zanga-zangar yayin da ake kara damuwa akan abin da ake tunanin shugaba Donald Trump ka iya aikatawa a cikin ƴan kwanaki da suka rage masa ya sauka daga mulki Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta tambayi wani babban jami'in soji a ma'aikatar tsaro ta Pentagon game da matakan da za a iya ɗauka na hana shugaban kai harin nukiliya. Tunanin yiwuwar hakan ka iya faruwa shine yasa Pelosi da wasu shugabanni a ƙasar ne suka fara tunanin tsige shugaba Donald Trump daga mulki duk da cewar sauransa ƴan kwanaki kalilan ya gama wa'adinsa a ranar 20 ga watan Janairu. Ta ce da wannan safiyar na yi magana da shugaban haɗin gwiwa na kwamitin manyan hafsoshi Mark Milley inda muka tattauna akan hanyoyin takawa shugaban mara tabbas mulki daga ɗaukar matakan soja da kuma samun lambar nukiliya da kuma damar bada umarnin kai harin makaman nukiliya Pelosi ta rubuta a wata wasiƙarta da ta aikewa ƴan uwanta ƴan Democrat a majalisar wakilai sai dai da yammacin jiya Juma'a kafar labarai ta NBC ta faɗa cewa Pelosi ta faɗa wa ƴan uwanta na Democrat cewa an ba ta tabbaci akwai matakan kariya da za su hana Trump daga duk wani yunkuri na bada umarnin kai harin nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaban kasa mai jiran gado Joe Biden ya sanar da sauyi mai tsarkakiya akan dabarun bada rigakafin coronavirus da zammar sake sauran zubin rigakafin ba da ɓata lokaci ba. A halin yanzu ana rike da rabin allurar rigakafin da ake bayarwa sau biyu saboda duk wanda aka yi wa allurar a farko ya samu tabbacin zai samu ta biyu a cikin makonni uku zuwa hudu nan gaba. Biden yana ganin ya kamata gwamnati ta daina maida hannun agogo baya wurin raba allurar rigakafin saboda a samu zubi da dama ga Amurkawa a yanzu, inji mai magana da yawun kwamitin karɓar mulki na Biden TJ Duclos a wata sanarwa. Rashin raba isasshen rigakafin ka iya jawo jinkiri wurin bada allura ta biyu. A Burtaniya kuma ƙasa tana nan kulle yayin da cutar ke ƙara ta'azzara. Za a iya danganta wannan batun da sabuwar nau'in coronavirus da ke yaduwa cikin gaggawa. Wannan sabuwar coronavirus ta shiga ƙasashe da dama ciki har da Amurka. A ƙarshe rahotanni a wannan mako na kalaman wani babban jami'in sojan Habasha cewa jami'an tsaro daga makwabciya Eritrea sun shiga rikicin yankin Tigiri da ke arewacin kasar ya samu tabbacin jami'an Amurka da ma wasu masu sa ido na kasashen waje da suke faɗin wannan magana makonni da suka shuɗe bisa shaidar taurarin ɗan adam. Gaskiyar wannan batu ita ce tun daga farko dukkaninmu muna sanye da Eritrea na da hannu a ciki. Kanin shigar Eritrea ba ta yi ba ne domin gyara, in ji a White World Markel, wani shehun malami masanin tarihi da kuma nazarin ci gaban duniya a jami'ar Queen a Kingston da ke jihar Ontario a Canada. Tun da farin rikicin a arewacin Habasha a cikin watan Nuwamba, gwamnatin tarayya da gwamnatocin Eritrea sun musanta cewa dakarun Eritrea suna shiga cikin yakin da ake gwabzawa a Habasha.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Sauraro barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Kanawa
kun jama'a, da fatan an wayi gari lafiya. Sarfilu
baba,
ya aka tashi?
Alhamdulillah, ya muka ji kuma da abubuwa da ke faruwa a kasar mu.
Wallahi alhamdulillah, ba abin da zamu ce sai dai godiyar Allah kawai. Sai dai
to Allah ya kawo mana karshen shi.
Sai dai wannan wakar da ke bugawa ta a shashayi, ai da ba su kallo da gani da su ga yadda ake rawa a shashayi.
Me kake son ka faɗa kenan?
A jide ban ce komai ba, da ce dai da masu da video ne ana gani da an ga yadda ake rawa a shashayi.
Kai a shashayi shayi fa ba wai.
A to ai ba komai a dai shashayi din.
Eh babu wani shayi, ai ba wani abin laifi bane da shi. Shayi abin ne sauni, kai na da ganin masoyin shayi ne, ina son shayi sosai da su.
Allah sarki, Allah sarki, ke za ka iya rawan shan shayi?
Ha, mun zo gurin, an zo gurin, an zo gurin. To zanna baba.
To sai dai yau, sai dai yau, yau mazaje ne a gidan.
Haka.
Ka san mutu da mazaje ba kowa ke son ya ji ba.
wato shi wannan yadda aka yi shi da matarsa ce suna a gida ita abin da ba ta so ta ji ana mazaje maza garin dutse maza
to ai kamar bayar da girmamawa ne ga mutum aika kira shi irin wannan sunan wato ya cika namiji
to ita wannan ba ta so akwai ran da ta taba mai kace ni a kun kai sake fadan maza garin dutse a gaban ta to da ya haɗu da abokinsa sai abokin ya ce maza zai ce garin dutse da ya juya ya ga ya hango ta ta zuwa mai ido ya ce da ya kare cewa ya ce maza ya ce maza garin kwaki
a lalle ba
to shi dai irin da yau yawa
na fahimta
aha to Malam Sarfilu mun tashi akwai wasu ɗan taya murna na aure na san kai ma akwai wani a hannunka
eh akwai guda a hannuna wanda
to bari mu fara da wannan sai kai ma ka zo da naka to wannan gayyata ce na zuwa daurin aure daga Malam Nuhu Babaji Dajin General Manager Bauchi State Cooperative Federation na ƴaƴansa guda biyu da suka hada da Farisatu Nuhu Babaji da kuma Khadija Nuhu Babaji da ake kiranta Ummi wanda za a yi a yau Asabar anjima kadan kenan da hantsi da misalin karfe 10:11 a kofar gidan dawakin dajin a garin dajin to Allah ya bada zaman lafiya da kuma arziki
amin summa amin to ga wani yin sakon ma na daurin aure shi kansa wani daurin auren a yau ake yansa wato muna taya murna ga iyalan Alhaji Bello Altina Argungu Bangon Kabi da iyalan Alhaji Usman Idris Koko wato suke ga yace daurin auren ƴaƴansu Naja'atu Bello Altini Bangon Kabi da angonta Faruk Usman Koko da za a yi a yau Asabar da karfe 2:30 na rana a gidan Bangon Kabi Sabuwar Abuja Argungu to baba sai mu ce Allah ya sa ayi lafiya ya kuma ba su zuriya daye ba
amin summa amin to daga karshe sai kuma wato tayi murna kenan ga iyalan dukko karkashin jagorancin Ustaz Armiyau Idris Dukko a Kumasi na daurin auren Tanimu Muhammad Dukko Farin Zaki kenan da amaryarsa Zainab Abdul Jabbar Z baby wanda za a daura gobe Lahadi a unguwar Sawaba kana za a yi liyafa a Asawasi Community Center a birnin Kumasi kenan duk dai da waɗannan auratayyan da waɗanda aka yi ma ban ba mu da labarin su don Allah ba da zaman lafiya
amin ya Allah
to bari mu shakata da wannan faifan
sai kuma gaishe-gaishen sabon abari ya huta ga masu raro ko ba
haka
to masha Allah to da farko dai ga wani sako da Muhammad Salisu wato Muhammad Salisu kaura na mu da zamfar ya aiko wato da farko dai yace yana daga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka to gaba dai muna amsawa sai kuma gaisuwa ga Senator Sadi ya kaura da Honorable Abdullahi Yahya kaura da Hafiz Balarabe Gusau da ɗan baban Hustara Gusau da Alhaji Mele Yusufari da Nasir Sabo Gusau da kuma Muhammad Shehu Mararraba Rukuni sai kuma Usman Manik Meruwa Rotuwa da kuma Abubakar Kawu Girgira sai kuma Murtala Angon Daura sai a cikin gaishe-gaishen nasa ma ya ce da kuma daukacin majalisar shayi da ke masallacin Juma'a ne biyu kaura na moda da fatan sun gudanar da shagulgulin bikin sallah cikin koshin lafiya wato wannan kan hawo da majalisa ce da shi ya kamata in shiga majalisar nan ba ba
eh kai da ciya ba
a'a
ya kai da ciya ba majalisa har nada maka
ba kungiya ta ba komai ba ba da zuciya bar su je ka je da zaku kare da su ni dai ina neman a bani wato abinda ake cikewa
koda wakili ne
yawa koda wakili ne naku
in to shi ke
da shayi kan ai abu ne mai muhimmanci ka
Allah sarki to bari ni ma in shigo da wannan gaisuwar da ta fito daga babawo mato mai addu'a a jihar Katsina kinan yace fili a bari ya huce dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa na zumunci zuwa ga da farko Ahmadu Rabe ɗan Duna da Abdullahi Laki Funtuwa da Abdulaziz ɗan Boga mai addu'a da kuma Usman Manika mai ruwa Funtuwa da Muhammad Babalala Kabaru sai kuma Murtala Ibrahim Zangon Daura da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Lawal Sadi Daura sai kuma Shamsuddin Muhammad Karbi da Muawiya Musa Musawa sai kuma Fa'ilu Dallaji Mabuta da Abdullahi Turumbaga yace da Grace Alheri Abdul da Murtala Faruku Sanginna da Baba Yakub Makiri da Sarki bai ce Sarki Chai ba da kuma Sarbilu Hashim Kumar
bana san ta haka to baba ga wasu kuma ɗan gaishe-gaishe wato gaisuwar mu ta farko ta je ga Halad Musa Mele wato Honorable Halad Musa Mele da kuma Honorable Daniel Inuwa gidan Shanu da ke Dorayi a Kanan Dawo sai kuma Bashir Tahir Dambacin Gumel akwai kuma Maniyar Uba Gumel sai kuma iyalan mai girma dan makoyan Gumel Alhaji Hashim da suka da malale da zulai da kuma gadatu sai kuma Hajiya Uwani da aka fi sani da Mami da fatan sun ji kuma sun waye gari lafiya
to akwai wannan gaisuwa kuma da ya fito daga Aliko Auta kafinta Yalwa gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato yace dan Allah fili a bari ya huce ku yi kokari ku isar min da wannan gaisuwa zuwa ga abokina Ibrahim Musa Wada da JT Love wato JI Kaduna kenan da kuma 001 Rabo Muci Planning a Chiba gidan Akwati sannan kuma da Adama Baban Gida Ayiku Planning gidan Akwati da kuma Mahmud Dan Yarbawa makanikin mashin gidan Akwati da Abbas Lawal mai shago Yalwa da kuma matana Maimuna sai kuma Alhaji Ali Maiduguri daga nan birnin New York wani mai sauraren sashen Hausa da murya Amurka ne wanda ya kwashe sama da shekaru 40 yana sauraren murya Amurka kuma yana sauraren shirin a bari ya huce da kuma Alhaji Lukman Abbas wato shugaban Lux Spring Water kenan da kuma Malam Zakariya mai aski a birnin New York
Har da ya'ya cikin kunci yau gane
sai kuma sakonnin gaishe-gaishe da suka fito daga wato Isuhun Dila Faki jihar Kaduna. Na farko ya miƙa gaisuwarsa ga mai martaba sarkin Faki hakimin Faki Alhaji Jafar Aliyu da mai martaba sarkin Hausawan garejin Olade Alhaji Rabi'u Gora da Alhaji Muhammadu Kwasau Faki da Alhaji Dahir Danju Faki da Gali Siraja Faki da Inuwa Lawal Faki da Alhaji Bashir Faki da magaji gadan kaya Faki da Abdullahi Ariyalla Faki da al'umma garin Faki jihar Kaduna baki da yau wani sai in ce ai wannan mutum al'umma baki daya to dai da fatan dai dukan wanda aka miƙa gaisuwar da su sun ji lafiya kuma wanda ya aika da wannan sakon shi ne Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna
to madalla a gaida Isuhun Dila sai dai ka san irin wannan wato inkiya da ake ba matasa wannan kasamba kasafai ne wato aiki ya kamata a yi riko da shi ba saboda akwai wani wuri da mutum in ka kai baka da bukatar irin waɗannan sunayen wato wani labari ne da na samu shine ina irin a makaranta akwai wani da aka samu mai gudu ka gane shi gudu yake a makaranta wato duk yanda aka za irin tsere
an san shi wajen gudu wato ake cewa kamar ya ci kafa kare ko
eh shi ya fi karfin kowa ne sai za akwai waɗanda kan ce masa akuya akwai wanda ke ce kan ce masa kare saboda irin duk yanda aka tashi sai ya wuce mutane a kwana a tashi ya zama dattijo
tofa
har aka yi masa dadi to shine wani tsohon abokinsa da suka yi karatu daga nisa sun je wurin wani taro ne aka ce ai ga mai martaba sarkin kaza 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 aka ambaci sunan shi shi wannan sai ya ji sunan kaman ya so ya sani amma da ya leka sai ya ce ah wannan ba akuya ke dan ba
ya rabba na mun ta kaka ya rabba na mun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata ya yi mun ji
wato shi bai gara wannan ba bai gara wani ba baba
eh to a ba yana kiransa akuya bane amma sai wato yawa
na fuskanta amma duk da yake dai suna ne na da tun da aka taso aka sani amma an ka gara wani an kai wannan girman to
to ai saboda ya ƙara tabbatar da wanda ya sani ne don an yi shekaru ba a duba
to tabbas ko ya sha duka a ce ga dogarawa
gwaregwa a abokinsa da ya kawo sa wurin wannan taron sai ce da Allah ku tafi tun baka bari dogara su tara mu gajiya ba
a gwaregwa su tara mu gajiya
ya ja shi suka tafi
ai ba a wasa da wannan
yawa
lahi marhaban da tsohon ba
ina ina tunya ka da malna wallaka yi mata ga gidan ka ye zama ko a ina ba ka zanta
Allah baba to duk da yake dai tsaye da ni kai na tuwo zan wuce ba wai nayi niyyar shigowa wannan shiri bane don mi ba da na tuwo maka da labari to amma idan zan sake dawowa na alƙawari zan tuwo da labari sai mu zo mu bada labari
alƙawari kaya
to haka dai aka
alƙawari kaya
haka dai aka
ka riga ka tsawo alƙawari
to masha Allah
masu sauraro za su zuba ido su ga abin da zaka zo mu tsarbar da zaka zo mutu da ita
to nan jin bincika labari ko kuma nace su masu sauraron su aiko da labaransu ta email din mai yanda suka saba aikowa to ni kuma sai in samu na zabo inda ke ni ba ma abocin labarai ba ne sosai ba amma da idan Allah idan suka aiko za mu kawo muku baba to kaga ko da na kawo na wasu ne to na cika alƙawari kenan
namiji bun san fa juna to malam Zarfilu ga Balaba Juli tana daga mana hannu lokaci ya riga ya kawo shi sa a madadin
Sarfil Hashim Gumen
Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama insha Allah sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri a huta lafiya assalamu alaikum
karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku